والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادعاء وأن مجلسي دمكي شرح لتاف حسن المسلم لتاف ديقن شي الأذكار النبوية ذكر ري الدؤوئين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ديقن ينسو أبنا سبوبي دبندما wannan shine darasinmu na 14 kuma muna nan akan batun addu'a bayan tahiyya addu'a ba'da at-tashahhud al-akhir qabla as-salam addu'a bayan tahiyyar karshe kafin sallama a darasin da ya gabata mun karanto addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan ya gama tahiyya ya gama salati da ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi addu'o'i kamar haka Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal ko kuma yace Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal maghrab haka nan sayyidina Abu Bakar ya tambaye shi ya koya masa addu'ar da zai rika yi a sallarsa ya koya masa ya rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal aziz innaka antal ghafurur rahim sannan akwai hadisin sayyidina Ali wanda shi kuma ya jima aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallarsa yana wannan addu'ar a cikin tahiyya kamar yanda yazo a cikin ruwaya Muslim Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhkhir la ilaha illa ant anan muka tsaya addu'a ta gaba Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wannan hadisi ne sahihi da Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito da wannan su kamar Ibn Hibban ya rawaito wannan hadisi shi ma a cikin littafin sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Mu'az ibn Jabal ya Mu'az inni uhibbuka ya Mu'az ni lalle ina son ka Mu'az yace bi abi anta wa ummi ya rasulullahi wallahi inni la uhibbuk mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah ni ma ina son ka sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace da shi ala uallimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salatik bana fada maka wasu kalmomi da zaka rika fada a ƙarshen kowace sallar ka ba shine ya gaya masa yace la tad'anna dubura kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kada ka bari bayan kowace salla sai ka ce allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya allah ka taimaka min a bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka wannan addu'a ya kawo ta nan a cikin addu'o'in da ake yi bayan tahiyyar karshe kafin sallama bayan tahiyyar karshe kafin sallama duk da cewa a lafazin hadisin a ruwayoyinsa gaba ɗaya babu inda yake nuna cewa a cikin tahiyya kafin sallama ne ya zo da kalmar dubur ne wannan ya gina shi ne akan fahimtar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da almajirinsa Ibn Qayyim na cewa addu'o'i waɗanda ba azkar ba ba yabo ga Allah ba addu'o'i na neman biyan wasu bukatu na rayuwa ta duniya ko ta lahira ko ta addini ana yin su ne bayan tahiyya kafin sallama wato a ƙarshen sallah a cikin sallah kafin a yi sallama suna ga cewa anan yafi dacewa kuma wannan ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ayi addu'o'i a cikin sallah kafin a salamce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da maganganu da yayi a cikin fatawa din sa akan wannan lokacin da aka yi masa tambaya game da wannan mas'ala ta yin addu'o'i bayan tahiyya kafin wato ta yin addu'o'i bayan sallama inda a ciki ya nuna cewa abinda aka sani a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ɗauke da addu'o'insa suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'o'in ne dubura salatihi qabla al-khuruj minha wato karshen sallar sa kafin ya bar yayi sallama yace kuma wannan shine abinda ya umarci sahabbansa da shi sannan yake cewa babu wani daga cikin malamai wanda ya ciro cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi wa mutane sallah bayan ya gama yakan yi addu'a shi da mamu gaba daya saboda a cikin malamai mutaakhirin malamai na baya akwai waɗanda suke ganin cewa liman zai hadu da shi da mamu su yi addu'a abinda muka sani addu'a bayan sallah to ke cewa wannan ya baya daga cikin sunna yake cewa abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine in ya gama sallah yakan fuskanci sahabbansa ya ambaci Allah kuma wani lokaci koyar da su yadda za su yi wannan zikiri wato ambatan Allah da yabansa da yi masa kirari ba addu'a ba har ma yake cewa lafazin dubur karshe in aka ce dubur ana nufin akhiru al-juz'i min ash-shay akhiru al-juz'i min ash-shay fa dubur ash-shay'i minhu karshen abu yana jikinsa kamar ce duburul hayawan kaga ba wani abu ne da yake mufassilun anhu ba wani abu ne da ya rabu da shi wani abu ne da yake da shi saboda ka duburus salah ana nufin karshen salla a cikin salla din ba wai ana nufin an gama ta ba yace tayu lafazin dubur yazo yana nufin abin da yake biyo bayan abu duburu shay'i ay ma yali zalika shay'i abin da zai biyo bayan abu to sai zama kamar bayan sallama kenan ce to amma dai abinda aka sani na addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kasancewa ne karshen sallarsa wato a cikin salla a karshen ta kafin sallama ba bayan ta ba wannan shine abinda Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya karrara a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa da Al-Fatawa Al-Kubra a cikin haddaddan littafin fatawoyinsa akwai daga cikin almutaakhirun wanda suka kebance sallar asuba da la'asar da asuba sai tunda babu nafila a bayan la'asar babu nafila a bayan asuba to a shagaltu da addu'a a tsaya a shagaltu da yin addu'o'i to yace to a wannan ma babu wani nassi da yake nuna haka babu wani nassi da yake nuna cewa a kebe asuba ko a kebe la'asar da yin addu'o'i da musamman a bayan ta kasantuwar cewa ita babu nafila a bayan ta to haka dai Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya kafa hujjarsa kusan wannan shine ra'ayin Ibn Qayyim kamar yadda yake cikin Zadul Ma'ad yake cewa wa amma du'a'u ba'da as-salam mustaqbila al-qiblati aw al-ma'mumin falam yakun dhalika min hadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aslan wala ruwiya anhu bi isnadin sahihin wala hasan yake cewa addu'a bayan sallama mutum ya fuskanci alƙibla ko ya fuskanci mamu ya yi addu'a ya ce wannan baya daga cikin koyarwarsa sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata wala ruwiya anhu bi isnadin sahihin wala hasan a ruwaito yin haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadi sahihi ko mai kyau cewa amma takhsisu dhalika bi salatai al-fajr wal 'asr فلم يفعل ذلك هو ولا احد من خلفائه ولا ارشد امته ولا ارشد اليه امته وانما هو استحسان راه من راه عوضا من السنه بعدهما يجي هكنن كيبنچه yin addu'ar da sallolin asubahi da al'asar yace wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba ba kuma wani ɗaya daga cikin halifofinsa shiryayyu da yayi kuma bai koya wa al'ummarsa ba wannan istihsani ne wani ne dai kawai yaga abin yana da kyau maimakon ruko da sunna yaga ayi su ayi wannan addu'a bayan asuba da bayan la'asar maimakon ruko da sunna yace dan galibin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam suna kasancewa ne bayan tahiyya kafin sallah wannan shine abin da yake fada sai dai yayi wani kan da garki yayi wata togaciya inda yake cewa sai dai akwai wani abin lura anan yace wa huwa annal musalli idza faraga min salatihi wa dhakara Allah wa hallalahu wa sabbahahu wa hamidahu wa kabbarahu bil adhkari al mashru'ati aqiba as-salah ustuhibba lahu an yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik ce sai dai akwai wani abin lura anan shine idan mai sallah ya gama sallarsa sannan ya ambaci Allah yayi haylala yayi tasbihi yayi hamdala yayi kabbara ya ambaci al-azkarul mashru'a zikran da suka zo a shari'a bayan sallah to ana su masa yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan wa yad'u bima sha'a sai kuma ya roki abin da yake so yace to anan wa yakunu du'a'uhu aqiba hadhihi al-ibadati ath-thabitati la li kaunihi dubura as-salah ce to anan kaga sai ta zama addu'ar sa yayi ta ne bayan wannan ibadar da ta tabbata ba dan yana bayan sallah ba a bayan ibadar da ya tabbata sune waɗannan abubuwan da ya ambata na tasbihi da tasbihi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna kullu man dhakara Allah wa hamidahu wa asna alaihi wa salla ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ustuhibba lahu ad-du'a aqiba dhalika ce domin dukkan wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda ya ambaci Allah ya gode masa yayi yabo gare shi da kirari yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to an so masa yayi addu'a bayan wannan ce kamar yadda yazo a hadisin fadala ibnu ubayd annabi yace idza salla ahadukum falyabda bihamdillahi wassana'i alayhi thumma liyusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u bima sha'a ce san yazo a cikin hadisin fadala ibnu ubayd annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya salla ya fara da godewa Allah da yabansa sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi addu'a da abin da ya so tirmidhi ya saha hadisin to wannan shine abinda waɗannan malamai suke ga shine sunna wato addu'a ta kasance bayan tahiyya kafin fita daga sallah sai dai kamar yanda Ibn Qayyim yake cewa sai dai mutum bayan yayi sallama kuma a daidai lokacin yana bayan yayi tahmidi yayi tasbihi yayi takbiri yayi haylala yayi al-azkarul mashru'a to yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki Allah da abin da yake so sai ya zama addu'ar yayi ta ne bayan wannan ibadar ta biyu ba bayan sallah ba to wannan ra'ayi akwai waɗanda suka nuna cewa ba haka yake ba wato ba za a ce ba za a yi addu'a bayan sallah ba kwata-kwata duk da cewa yin addu'a a cikin sallah kamar yadda su Ibn Taymiyya din suka faɗa cewa a ciki ya fi munasaba sama da a waje tunda a ciki lokacin bawa yana cikin gana da ubangijinsa al-musalli yunaji rabbu lokacin da kake ganawa da shi ya fi cancanta a daidai lokacin ka shigar da bukatunka sai dai suna cewa wannan ba zai hana kuma bayan an yi sallama ba a yi addu'a domin kalmar dubur cewa ana nufin ƙarshen sallah a cikin sallah wannan Ibn Hajar a cikin sharhin kitabu da'awa na Sahih al-Bukhari yana cewa galibi kalmar dubur da ta zo a cikin ruwayoyi tana nuna bayan sallama ne galibi idan aka ɗauke ta daga wannan ma'anar to sai idan akwai wani dalili ƙarfa da yake nuna sabanin haka saboda dukkan azkar ɗin nan na tasbihi da tahmidi da talili da sukar duk sun zo da kalmar dubur ne wanda kuma bil ijma cewa a bayan sallah ake yin su ba a cikin sallah ba daga man sabbaha dubura kulli salah